This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asubah, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 26 ga watan Mayu ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su, ga kanun labarai.
To Murtala, wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya ta kai a babban birnin tarayyar Abuja. Yayi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda, yayin da wasu uku kuma suke asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Ukraine ta yi wani barin wuta a yankin Belgorod da ke yankin iyakar Rasha, wanda ya yi sanadiyar kisar mutane biyar. Sannan a jiya Lahadi, hukumomi a Faransa sun ci gaba da tsare wani ɗan ƙasar haifaffen Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aiki sakonni Telegram, Pavel Durov.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan jarida daga ƙasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun jaddada muhimmancin aikin su wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai domin ci gaban ƙasashen yankin.
Ƙasashen Afirka ƴan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kenan mu daina duk waɗansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata. Kai kana wata ƙasa, ka yaɗa labarin wata ƙasa, labari na ƙarya.
A kasar Ghana kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya.
Domin cucin ya yi yawa, kuma ana yin cucin akan huskan ka, kana gan kaman ga abin da ake maka, kuma sha ce wai kai shirin ba ka da iko kai maka, ba mu yada.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja ya yi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda, yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali. Sanarwar da mai magana da yawun hukumar ƴan sandan na Abuja Josephine Adi ta fitar ta tabbatar da aukuwar farmakin da haramtacciyar kungiyar ta IMN ta kai wa jami'an tsaron ba tare da an takale ta ba a lokacin da aka kai harin a wani wato shingen binciken ƴan sanda. An kashe jami'ai biyu, sannan wasu uku kuma an bar su rai kwakwai mutu kwakwai, kuma an kai su asibiti. Kazalika, Adi ta ƙara da cewa sun banka wa motocin hukumar uku wuta. Kungiyar da ta samo tushenta daga juyin juya halin musuluncin da aka yi a Iran a shekarun 1970, wanda ake ayyana ta da IMN, har yanzu tana da alaka ta kud da kud da Iran. Mutane biyar sun mutu a wani harin wato barin wuta da Ukraine ta yi a yankin Belgorod na kan iyaka, wato da ke kan iyakar Rasha, jiya Lahadi, yayin da dakarun Rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin Ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu. Wasu mutane 17 kuma sun jikkata a Rakiton, wani ƙauyen Rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar Ukraine. Daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa har da wata matashiya mai shekaru 16 wacce aka rawaito cewa tana cikin mawuyacin hali, a cewar gwamnan yankin Yaroslav Gladkov. Sannan wani mutum ya mutu a wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ƙauyen da ke kan iyakar Solovetka, abinda ya wallafa kenan a shafinsa na sada zumunta. Dakarun Rasha sun kai farmaki wani otel da ke yankin Donetsk a birnin Kramatorsk a gabashin kasar a cikin dare, tare da wanda ya raunata wasu mutane biyu, sannan wani ya makale a ƙarƙashin ɓaraguzai, in ji gwamnan yankin Vadim Filashkin. An ruwaito cewa ‘yan jarida ne daga ƙasashen Ukraine, Amurka da Burtaniya. Hukumomin shari'ar Faransa a jiya Lahadi sun ci gaba da tsare wani ɗan asalin ƙasar Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aiki sakonni ta Telegram, Pavel Durov, bayan kama shi da aka yi a filin jirgin saman birnin Paris bisa laifukan da ake tuhumarsa da ke da alaƙa da manhajar ta aiki sakonni da ta shahara kuma wacce ake ta cece kuce a kanta. Kama shi da aka yi a filin jirgin Liberge da ke wajen birnin Paris tun da daren shekaran jiya Asabar shi ne kali mai tattare da sirkakiya wanda ya shafi ɗaya daga cikin manyan shugabanni a fannin fasahar zamani da suka shahara a duniya. Rasha ta zargi kasar Faransa da kin ba da kai haɗin kai sannan takwaran shi na a fannin fasahar zamani Elon Musk yake kare shi. Durov yana da takardar ɗan kasar Faransa wato baya ga wasu ƙasashe. Ana tuhumar Durov da kin ɗaukan mataki don daƙile ayyukan masu aikata laifi ta kafar manhajar tashi. Cikin martaninta, Telegram ta ce babu abin da Durov yake ƙoƙarin ɓoyewa sannan yana yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen Turai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. 'Yan jarida daga kasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun gudanar da wani taro a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar inda suka tattauna kan gudunmuwar 'yan jarida wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan kasashen yankin. Taron ya gudana ne a daidai lokacin da ake shirin bukukuwan ranar Hausa ta duniya a yau Litinin 26 ga watan Agusta. Wakilinmu a Yamai Sule Mummuni Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
La'akari da matsayin harshen Hausa a fannin sadarwar jama'a a nahiyar Afirka da kuma tasirin harshen a harkokin watsa labarai yasa kungiyar haɗin kan 'yan jarida masu aiki da Hausa ta shirya wannan taro da ya sami halartar tawagogin ƙasashe 11 inda aka tantauna akan batun zaman lafiya. Maryama Lawali Sarkin Abzin ita ce shugabar wannan kungiya.
Kasashen Afirka 'yan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, kenan mu daina duk waɗansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata. Kai kana wata ƙasa ka yaɗa labarin wata ƙasa labari na ƙarya, sai ka ɗauki wannan labari ka ce ki sa gidan talabijin ko rediyo labarin nan idan ya fito ba gaskiya ba ne ya waccan ƙasa za ta ji. Kaga an kawo zancen tsegumi a ciki, kar mu yarda a yi amfani da mu.
A tsawon kwanaki biyu na wannan zama an gabatar da laccoci kan illolin da amfani da kafafen sadarwa na zamani ta gurɓatacciyar hanya ke yi wa sha'anin zaman lafiya. A wannan lokaci da masu mummunar farfaganda suka mamaye sha'anin sadarwa da zumar cimma tasu manufar. Isa Abubakar Shuni Sokoto na daga cikin mambobin tawagar Najeriya.
An tattauna kuma cewa shi fa aikin jarida aiki ne wanda ke da shingiɗe da ƙa'idoji da kuma matakai daban-daban. Ka samu labari sun harko sai ka san me labari kai ne, ina ka samo shi ya za ka rubuta shi sannan a ta yi a basu kuma masu aiki na waɗanda ke tace shi su tabbatar da an ciccire duk wani abu wanda bai kamata a sa ba. Shi mai saurari abinda ya rage nashi ya san wace kafafen watsa labarai ne da ya samu ingantaccen labari.
Wata ƙididdiga kan harsunan da aka fi amfani da su ta yi nuni da cewa Hausa ce harshe na 11 a duniya. Abdulkarim Anise wani ɗan jarida da ke aiki a yankin Agadez na ganin wannan haɗuwa a matsayin ta ƙara jan ɗamarar ayyukan waye kan al'umma ta hanyar kafafen labarai.
Duka ƙasashen da suka kaka sani talakawa sun yi jin yaren Hausa, kenan ya kamata a ce mu ba yarenmu na Hausa mahimmanci domin mu aika saƙo wajen waɗanda ke sauraronmu. Su wane ne? Al'ummar ƙasa kenan. To kaga mahimmancin wannan taro.
Daga cikin shawarwarin da aka tsayar, kungiyar ta kuduri aniyar samar wa 'yan jaridar Hausa damar gudanar da aiki cikin kyakkyawan yanayi.
In Allah yarda za mu je ƙasa-ƙasa kuma shugabannin ƙasa su sa hannu a sanda kungiyar nan, kuma sannan muna so a ba ma 'yan jarida mutunci da muhimmanci da daraja da kima.
Da yake jawabin buɗe taro a madadin shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Chani, Firayim Minista Ali Lamin Zain ya yaba da wannan yunkuri. A cewarsa mahukunta sun yi amanar amfani da harshen Hausa hanya ce da za ta taimaka wajen faɗakar da jama'a kan mahimmancin zaman lafiya. Hausa da ke matsayin hanyar sadarwar mutane kusan miliyan 100 na daga cikin harsunan da ke taka rawa a harkokin cigaban tattalin arziki, yaɗa al'adu, cigaban ilimi da ƙarfafa cuɗanya a tsakanin jama'a. Ba'idin Najeriya da Niger, Cameroon, Ghana, Sudan da Chad, bincike ya gano cewa Hausa na ƙara samun gindin zama a manyan biranen ƙasashen Afirka irin su Dakar, Cotonou, Abidjan, Bangui, Brazzaville, Conakry da sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Sule Mummuni Barma, to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha ta dawo da ƙarashin labaran duniya.
Zaman tsardar ya karu a yankin gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon suka kai ɗarwarwan hare-hare tsakanin su, sannan bayan da hare-haren suka lafa duka bangarorin biyu sun sha alwashin ci gaba da fadan. Muna kaiwa Hezbollah munanan hare-hare, abinda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a gurin taron majalisar kasar kenan. Ya ƙara da cewa wannan wani mataki ne da zai kai ga sauya al'amuran da suke faruwa a yankin arewaci, sannan zai tabbatar da mazauna yankinmu sun samu damar komawa gidajensu. Sannan ina maimaita muku cewa wannan ba shine kalamunmu na ƙarshe ba. Hezbollah ta bayyana sake fara kaiwa Isra'ila farmaki a matsayin matakin farko na maida martani kan kisan gillar da Isra'ila ta yi wa Fuad Shukar a cikin watan da ya gabata a Beirut. Wani kwamandan Hezbollah da Isra'ila take zargi da kitsa harin da ya kashe yara da matasa 12 yayin da suke buga kwallon kafa. Hezbollah ta ce sabbin hare-harenta za su maida hankali akan wurare a can cikin Isra'ila. To sai dai an kammala kai hare-haren soji na yinin jiya. Musulmi ɗan mashabar Shi'a sama da miliyan 21 ne suka yi tattakin kwanaki 40 na Sayyidina Ali zuwa Karbala a Iraki a bana, inda mahalartan suka bayyana goyon bayansu ga Gaza a jiya Lahadi. Kalmar 40 wanda a Larabci ma ke nufin 40 na nufin hidiman kwanaki 40 ta jimamin kisar gillar da aka yi wa jikan fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein, kuma jigo a aqidar Shi'anci a Musulunci. Taron na ɗaya daga manyan tarukan addini a faɗin duniya, sannan mai mahimmanci ga 'yan Shi'a wanda su suka fi yawa a Iraki da Iran. A Karbala aka binne Imam Husaini da ɗan uwan shi Abbas a wasu masallaci biyu da ke daura da juna, inda 'yan Shi'a suke karkata hankalinsu a irin wannan lokaci a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa ta NDC a kasar Ghana ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara ba a daidai lokacin da aka tunkari zaben shugaban kasar, har sai ya amince da wasu shuruɗa shida da ta gindaya. Kakakin jam'iyyar ta NDC Adel Umar ya yi wa wakilin mu a birnin Accra Idris Abdullah Bako bayani kan waɗannan shuruɗan.
Domin cucin ya yi yawa, kuma ana yin cucin ka akan huskanka, kana gan kaman ga abin da ake maka, kuma sha ce wai kai shirin baka da iko kai magana ba mu yada. Inda ya kasance yawan suna so mu sign peace pact, ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi. Na farko shi ne mai a yawa su West Wagon, in kun tuna in by election da aka yi daga yawa su West Wagon, ya kasance kuma an jima mutanen Ghana ciwo, an je an zama gwamnati, an zama parliament, aka fito da white paper da ke gwada kaman abin da ya gudana daga wurin bai dace ba. Abubuwan ga white paper ya indicate kamar ya kamata wayansu mutane a jakunni su harwaye bayan wannan, muna so mun ga wannan. Sa'ilin nan daga Tachiman South 2020 election, za ka yi election mutane guda 8 suka bar duniya. Muna cewa kamar ya kamata wayanda aka ce wai an arrest su, da mutane da aka dibiya hannaye a kansu, ya kamata bai risa ma ce an prosecute su. Na biyu kenan. Na uku, Electoral Commission ta print 1 million excess ballot papers for election da za jinga. Ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers na da ta print ko, muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan. Sa'ilin nan Electoral Commission don kanshi akwai wani devices na ya bace, BV da BVR Electoral Commission wai ya bace, muna ce wai ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD su na kawo wanda aka arrest su, a punish su, sannan insha Allah mu sign peace pact. Na biyar, President Nana Akufo-Addo da kanshi ya kamata ya fito a fili a bayyane, indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye wayan mutanen bane, inda ya kasance kamar an yi election, inda ya lose election, ya hand over power, ya hand over power, ya kamata ya declare wannan officially. Sannan final message mu, peace pact in kamin mu ya NDC mu sign, ya kamata political parties duka baki daya su zo su sign wannan peace pact, ya kamata Inspector General Police shi mai zo ya sign, kamar abinda muke ce muna neman ga which is the 6 kowa ya bi ya yi yanda ya kamata, ya kamata ya sign. Chief Justice ya kamata su sign. Sa'ilin nan Muzauri Attorney General da Minister of Justice shi mai ya kamata ya sign. Minister National Security ya kamata ya sign wannan takarda. Sa'ilin nan National Peace Council su ma su sign. Sannan Electoral Commission ya sign, kamar in dai Allah in ya yarda aka election za a kare, ba za a cuce wani bane. Su magana da muka haje kenan.
Adel Umar kenan, kakakin jam'iyyar adawa ta NDC a kasar Ghana. To sai dai kuma a martanin da ya mayar mai magana da yawun jam'iyyar NPP mai mulkin kasar Alhaji Kabe, ya bayyana zarge-zargen a zama marasa tushe balle makama.
wannan ai kowa ya san inda yake halin su ne, tashin, rashin gaskiya, yaudara, kawo damuwa, faɗan magana da ba dalili, abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta, don election related violence ba yau ta fara ba lokacin da suke nan ta faru. Ba su aje committee ba, commission ko committee ma ba a yi bincike, su ba su taɓa yi ba. Yau in za ka duba ka ga shi wannan shugaba Nana Ado da Bawumia sun aje commission, abinda suka faɗi na batun Iowa su West Oregon. Sauran sharuɗi cewa shi shugaban ƙasa ya fito karara ya ce ya ga yawan mutanen shi wa shi ba zai koma, shi zai mika hannu ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara. To ai ya faɗa ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi, ba ya faɗa kuma ɗan jarida sun ji kuma an ɗauka kuma na yau social media da kuma print media. Banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun faɗi ƙasa ba su da nasara, kuma dalili ne shi ne ya kamata su bari mutane san kaman ba ragwance su bane, akwai wani ababa ne da aka shifida da bata tanye su ba, su samu hakuri su rada hannun su su yi zaman lafiya. Election za a yi sa peaceful ne, transparent, kuma wanda ya ci za a ba ragama.
Mai magana da yawun jam'iyyar NPP mai mulkin kasar Ghana Alhaji Kabi a zantawar su da wakilin mu Idris Abdullahi Bako. Masu saurare, sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. A kowane lokaci za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya da Harkullin kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ƙa'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Masu sauraro, barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shiri. A baya-bayan nan, gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kadarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar kuɗin su ta kai fiye da naira triliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciyar hanya. Sai dai a lokacin, masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare-tare don dokokin ƙasa.
A hira ta gidan talabijin a Litinin ɗinnan, sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusa ɗin da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnati mai shuɗewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau ɗin gwamnatin Kano ya shafa sun yi asarar aƙalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Hannu wakilan gwamnati suka rataba hannu, suka zo suka mika mana fili, muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy din mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel, an rusa mana mall da muka gina, gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi, an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe, akalla muna neman naira biliyan 10,000. Mun kuma wani lauyoyin mu da su tura wannan abu, mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan, director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina otel ɗin daula na Kano wadda gwamnatin Kano ta yanzu ta rusa. Baya ga otel ɗin daula, gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusau Road a cikin birnin Kano. Har ma mallaka waɗannan wurare ke cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba, tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin COO. Duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen.
Sunana Ali Rabiu. Ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba, saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci. Suna da wuri a masallacin Idi, sannan kuma suna da wuri a nan wurin, kuma duka doka ce ta basu, kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka.
kodayake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne, amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai duk dan kasa damar mallaki kadara mara motsi, ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti. Idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice. Ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da yasa za a karbi ciwon nan wuri daga wurinsa, a bada compensation. Sashi na 28 na dokar ƙasa kuma Land Act ita ta bai wa gwamna damar da zai karɓa ɗin wannan. Su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi. To idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce a ba a gyara.
Barista Garba Abubakar kenan, wani lauya mai zaman kansa a Najeriya.
A yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusa ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi, wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata yayi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kubutar da Kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci.
Allah ya kyauta. Bayan gura da wannan aiki na rusau da ya janyo asaran maƙudan kuɗaɗe, waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya da ke birnin Kano, inda alƙalin da ya saurari ƙorafin Justice Samuel Amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya 'yan kasuwar diyan naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba. To maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi, sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar Sokoto.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawan Allah mai niyo. Na kuma tambaye sa me ya zaki haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai Tsalhasin, to bayan nasu yana fara aiki sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe ta huye ce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tun da APC ta dawo lalle magana te tana nan. Mun zo nan su da Sokoto, mun zo Lan Housing, sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike don na kai takarduna. Duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkaga dirilin dan gada an kai da ciko nasa sama ga tiwa 2300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za hausi sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi. Na roki alhorma tai, to duk dai abin baye ba. To ne da karshe ne ni tabbatar da kwace daina. Dan duk da takalluna ba a buƙaci an kawo ba.
Na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi, don haka ba abin da zai ce. Shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba, tunda ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane, kuma sanata magata ba dan maka ba abokin shawarata bane. Ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza. Abin da kawai ne sani a matsayina na commissioner shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama. An yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa. To kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yayi abin yake. Idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya.
Kafin wannan hasarar da Murtala bawan Allah ya yi, sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da 10 a kan titin Ali Akilu. Aminu Magaji, tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto, aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi, kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa, kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne.
Babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ina gida wanda lokaci sai sab na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning ya zo da daddare, misalin ƙarfe 10:30 ya kawo man takarda. Takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot. Ni babu wani bayani da na samu wannan takardar ce kawai. Sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi Permanent Secretary na ma'aikatar waya da tambaye shin ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ya ce oda ce kawai aka basu.
To ko me commissioner zai ce akan wannan batun?
A wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba su ce. Kuma an zo an karba da ƙarfi an hana musu an ba wani. Shi na kusa ga guest in. Kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba.
Tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a riƙa bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum.
Almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe waɗannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan PDP ne. Waton kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli. Ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Magadaka da Hamaku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin.
A can watannin baya ma an yi wannan ruso a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu. To ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi.
A cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abinda wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba. A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu.
Gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na rusau a duk inda aka shafa wajen fenti. Yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka runtuma zuwa kotu domin kai ƙorafe-ƙorafensu tare da fatan samun adalci. Masu sauraro abin da ya sabu ake nan a shirinmu na yau sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwali da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance
madalla. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Kamurtala a takaicen wani hadari da haramtacce wato wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja yayi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda yayin da wasu uku kuma suke cikin mawuyacin hali. Mutane biyar sun mutu a wani barin wuta da Ukraine ta yi a yankin Belgorod na kan iyaka da kasar Rasha jiya Lahadi yayin da dakarun Rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin Ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu. Wasu mutane 12 kuma sun jikkata a Rakiton wani ƙauyen Rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar Ukraine. Daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa hadda wata matashiya mai shekaru 16 wacce aka ruwaito cewa tana cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Yaroslav Gladkov. Hukumomin shari'ar Faransa a jiya Lahadi sun ci gaba da tsare wani ɗan ƙasar haifaffen Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aika sakonni wato Telegram Pavel Durov.
To masu saurare anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya zamu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawai wanda ya tsara sauti ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Ne Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi ma assalamu.